أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان مسلمين بركم دا ساكي أبوا a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Ali bin Abi Talib wanda yake cikin makarantar sai ijede a birnin da magaran jamhuriyar Niger har ila yau dai muna cikin karatun littafin mu mai suna Ashru Qawaid fi Tazkiyati Nafs ka'idodi guda 10 wanda suke da alaka da tsarkake zuciya wallafar babban malami Fadilatu Sheikh Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr Allah malakin sarki ya kara mishi lafiya a yau muna ranar Laraba 12 ga watan Rabi'ul Tsani shekara ta 1446 hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma sha shida ga watan 10 shekara ta 2024 miladiya darasin da ya gabata idan ba a manta ba muna cikin ka'ida ta 10 wato ka'ida ta karshe kenan a cikin wa'innan ka'idodi wanda malam yayi mata suna da ma'rifatun nafs ma'ana mutun ya san zuciyar tashi in ya santa hakan zai sa ya san wasu irin hanyoyi ne zai bi dan ya gani ya dan tsarkake ta akan tsarin da ya gabata wa'inda muka ambata a cikin wa'incan ka'idodi guda tara to anan malam yana cikin kawo mana misalai guda biyu wa'inda daya daga cikin wasu daga cikin magabatan malumai suka buga misali na farko shine misalin al-Imam al-Ajurri wanda ya kawo sai kuma misali na biyu misali ne na Ibn al-Qayyim misali na farko shine muka karanta a darasin mu na baya kuma muka tsaya anan al-Imam al-Ajurri ya ka misali inda ya kwatanta rai na dan adam kaman misalin dan matashin doki idan ba a manta ba mun yi wannan bayanin yake cewa matashin doki wanda yake da buƙatar wato a horar da shi akan horarwa ta yaki da kuma guje-guje dan saboda in an tashi tsirrai za a amfana da shi to bayan malin yayi bayani daga shi sai ya warware mana ga abin da yake nufi shi rai na dan adam duk yanda yake yana bukatan a dora shi akan wani tafarki da tsari wanda zai zamanto ya renu akan shi dan saboda karshe a samu damar cimma moriya akan shari'a a ranar alkiyama wannan yayi daidai da fadar Hausawa wanda suke cewa wato icce tun yana karami ake tankasa shi in ana so a lankwasa ice ba a bari sai ya girma in ya girma ba zai lankwasu ba to a yau zan muta shi a misali na biyu da malam ya kawo shine misali na al-Imam Ibn al-Qayyim Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci Ibn al-Qayyim malam yake cewa qala Ibn al-Qayyim rahimahullah Ibn al-Qayyim Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi yake cewa an-nafsu jabalun azimun shaqun fi tariqi sayri lillahi azza wajal malam yake cewa rai da kuke gani wani dutse ne mai girman gaske sannan kuma shaqun yana da tsananin wahala fi tariqi sayri ila Allah azza wa jalla yana nan ne akan hanya ta farki na zuwa Allah wurin Allah subhanahu wa ta'ala kamar a ce maka wannan hanya ce da za ta kai ka ga Allah to akan wannan hanyar kuma akwai wani babban dutse mai girman gaske wanda yake da tsananin hawa ballantana ka hawo shi ka ganga kuma dole wannan hanyar ita kadai ce hanya sai ya ce wa kullu sa'irin la tariqa lahu illa ala zalikal jabal kowane mai hucewa ba shi da wata hanya ta daban wanda zai bi ya je wurin Allah subhanahu wataala face ta hanyar wannan dutse. Kuma wannan dutse yana da wahala kamar yadda aka faɗi. Sai ce fala budda an yanta hiya ilayhi, duk mai so ya je gun Allah subhanahu wata'ala ba makawa sai ya bi ta wannan dutse. Sai amma ya ce maka walakin wannan dutse huwa shaqun ala man shaqa alayhi, dutse ne wanda yake da wahala amma ga wanda Allah ya zamanto ya sa ya zamanto mai wahala a gare shi. Domin so da yawa mukan gani ayyuka na ibada, kana ganin akwai wanda zai ce maka shi a ayyuka na ibada babu abin da yake ba shi wahala kamar azumi. A daidai lokacin da zaka samu wani kuma zai ce maka shi a cikin ayyuka na ibada kuma babu wanda ya duka mai sauki a gurin shi wanda yake da saukin yi kamar wato wannan azumi. Ma'ana abu ne mai sauki ga wanda Allah ya saka kama kuma mai tsanani ga wanda Allah ya tsananta mashi. Shine anan malam yake faɗi, sai ce kuma wa minhum man huwa sahlun alayhi, a cikin mutane za a samu kuma wanda wannan abin ne yana da sauki. Sai ce wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allah alayhi, sai dai dutsen wannan duk da wahalar shi amma mai sauki ne ga wanda Allah ya sauka kama. Yanzu malam ya gaya maka yanda dutsen yake, kuma hanya ce zuwa ga Allah kowa sai ya bi ta nan, amma wannan dutsen shine matsala, yana da wahala. To ba ƙari ba, wahalhalun dutsen suna da yawa. Daga cikinsu yake cewa wa fi zalikal jabal, a cikin wannan dutse audiyatun wa shu'ub, akwai sarari wanda yake na kwazazzabe. Ban san da Hausa me yake cewa ba, irin hanyoyin da ake samu cikin duwatsu, wannan kamar sarari na daji inda an dauko manyan duwatsuna. Akwai wasu hanyoyi da zaka ga ɗayan mutane sun zo wuce musamman da dubobinsu, in suka kalli wurin sai kaga masani ya ce ai ga hanyar can. Ma'ana dutse ba ta ko ina ake hawan shi ba, dole yana da wasu ƴan hanyoyi wanda daga nan ne ake samu abi. Sai ce to a wannan dutsen akwai waɗannan hanyoyin. Sannan ya ce wa aqabatin wa wuhud, sannan kuma akwai cikasa da za a ringa fuskanta da wahalhalu a tattare da wannan dutsen. Har ila yau ya ce wannan dutsen a kan shi akwai shaukun wa ausajun, a saman shi akwai ƙayayuwa. Sai an yi takarar ɗanshi, akwai ƙayayuwa wa ausajun, ausaj shi ne kamar ƙarangiya kenan. Ga ƙayayuwa wanda zaka ce in ƙayayuwa ne mutum ya ce to ai ƙaya ce, in mutum ya ganta sai ya kauce, to akwai ƙarangiya, ita wata wani lokaci ba lallai baka ganta, zaka iya taka ta in ka kauce ma ƙaya. Sai ce a kan wannan dutsen akwai ƙaya kuma akwai ƙarangiya. Sai ya ce kuma wa ulaykun ulaykun wa shibrikun, al-ulayka shine galibi akan same shi a cikin akwai wata itaciya wadda take bada ɗiya, sannan ɗiyan nasa in ka rike da hannunka ka zaka ji suna ɗauke da wani abu kamar ƙaiƙayi zai kama maka hannu, in ba kai wasa sai ka cire haka, sai ka samu wani abu ka rike dan ka cire daga hannunka, shine ulayk. Ba kowace shibka ba take da shi, wata itaciya ce dai wadda in ka rike ta da hannunka to ta damke maka hannu kenan, ba ta rabuwa da kai. To shine yace a sama wannan hanya akwai wannan abun ulaykun kenan. Sannan kuma akwai wato shibrikun, shibrikun shine kamar wato hanyoyi waɗanda suka yayyanke, irin wannan wanda suka saba tayya cikin duwa suna sansan, sai kana tayya kana tsakata sai ka isko wani guri ya yanke ya datse kenan. Kenan in kana so ka tsallaka ka cewa tayya sai ka ja da baya ka zo da gudu ka bara dan ka iske can. Sai ce wannan dutsen yana tare da wannan, duk da wannan ba a kare ba. Malam yace walususun, sannan akwai barayi ɗan daba. Wannan ɗan daba menene aikin su? Yaqtatifuna at-tariqa 'ala as-sa'irin, su kuma aikin su suna nan sun boye jira suke masu wucewa su zo, sai su zo su bayyana gaban su dan su kwace abin da ke tare da su. Sai yace kuma wala siyama ahlul laylil mudlihi, sai ce musamman ma ƴan washin wanda suke hutowa da dare. Ai ƴan washi kala kala ne, akwai wanda su da rana mai suke, akwai kuma wanda sun yi hatsari su da dare suke hutowa. Ma'ana sai kana cikin tayya duhu-duhu za ka gani kamar wata dabba dabba ce ko ino-ino ta ice, ashe mutane ne ƴan washi a gabanka. Sai ce to akan wannan dutse akwai waɗannan. To yanzu ƴan uwa ya yi tunani, mutumin da zai yi tahiya akan wannan hanya duk da wa'annan matsaloli da muskiloli da aka zano na wannan dutse da yake kan hanya in mutun zai tayi me ya kamata ya dauka na tanaki inda yana so ya isa hanyar wannan da zai bi ga abin da ya kumsa kuma yana so ya isa daga wannan hanya ya bi ta ya wuce ya isa inda yake so ya je dole sai yayi tanadin abin da zai taimake shi akan wannan hanya to yanzu malam sai ya ce maka to ai ran dan adam kamar wannan dutsen ne ran naka shine yake kwatankwacin wannan dutsen da yake kumshe da wa'annan abubuwa ma'ana ranka tare yake da abubuwa da yawa wa'anda za su lalata maka lahirarka ita kuma lahirar dole sai ka yi to kenan ya zaka yi ka tsallake abubuwan da suke tare da ranka na matsaloli dan ka je ka iske lahirarka lahiyar kuma haka ne malam yake so ya ce to sai ya ce maka fa idza lam yakun ma'ahum udadul iman in bai kasance ba wa'anda za su bi wannan hanya suna tare da wani nau'i na imani tare da su basu kumso wani abu na imani wa masabihal yaqin sannan ba su da haske na yaqini na Allah subhanahu wataala domin a wannan hanya ana buƙatar haske amma ba kowane haske ba haske na yaqini ga Allah wannan hasken tattaqidu bi zaitil ikhbat shine abin da zai zamanto an zuba sai zamanto kamar wani mai ne wanda zai sauwaka musu kaskantar ga kai ga Allah subhanahu wataala domin hanyar da take kumshe da wato ɗan fashi take kumshe da yayyankewa ta ciccire take kumshe da ƙayayuwa to in mutum bai kaskantar da kanshi ga Allah subhanahu wataala ba lalle bai iya shiga wannan hanya sai ce to wanda bai tattare da wa'annan ababe kaskantar da kai ga Allah imani babu yanda za a yi ya iya bin wannan hanyar lafiya in baka da wannan malam yace ta'allaqat bi yamtil kalmawani to wa'annan ababan da aka zano na matsaloli su za su rike kaka kasa wucewa wa tashabbatat bihim tilkal qawati wa'annan ababan da suke yankewa hanyoyin da aka ce sun yayyanke in ka zo in dai baka da imani da kuma haske na yaqini in ka zo wurin yankewa a maimakon kai ka wuce fadawa za ka yi sai ce wa halat bainahum wa bainas sayyid kuma wannan abin shine zai hana su isa inda ake so su isa ma'ana za su je lahira amma in sun je ba za su iske sakamako mai kyau ba saboda wa'annan matsalolin sun tare su sai ce fa inna aksar as-sa'irina fi shi yasa yace da yawa daga cikin masu tahiya akan wannan hanyar raja'u ala aqabihim sun dawo akan digardigin su lamma lima ajazu an qat'ihi wa iqtihami akabati saboda sun kasa cin wannan dutsen gaba ɗaya su je har maqurash kuma sun kasa isa ƙarshen shi saboda wahalhalin da yake tattare da shi in mutum ya fara ce kai shi ba ya iya ba wanga yayi dai da mutumin da yake aiki na alkhairi a rayuwar shi sai kaga mutum ya saba aikin alkhairi zai ce shi har tawara saba kawai sai ya gajiya sai ya wasa da ya saba sadaka kullun rajuwa sai an yi sadaka kogin shi an komi sai ga an wasa aka tambaya alhaji lahiya sai ce kai abubuwan ne sai a hankali ba wani sai a hankali shedan ne mai hudu ba sai ya doka wataƙila in ka bincika samun da yake yanzu ya limka na dama amma ada yana sadaka kuma yanzu ya tsida to shi yasa ake samu malam yace wasu sun fara tahiyya amma sun dawo kan digadige su basu kai ga cimma gashi ba sai yace was shaytanu qullatun qullatu zalikal jabal sai yace shaydan ala qullati zalikal jabal yana nan akan dide kololuwar wannan dutsen duk da abin da aka zana na matsaloli to a sama akwai shaydan yana nan yake yuhadhdhiru an-nasa min su'udi wa irtifa'i yana tsoratar da mutane in ka zo yanka za ka hawo dutsen sai ce kaga ka ruwa makan ka asiri akwai kaya in ka tsire makaya akwai karangiya in ka tsire makarangiya akwai ramummuka anya zaka kai baka iya buratu ya zaka ka tsallake rami yace ya kaddara ma ka buratu in ka gaba akwai yan wushi kamar ka ruwa makan ka asiri ka koma shi shedan ake shi kenan ya hana mutane su bi wannan dutsen din su je wajen Allah subhanahu wataala sai ce wuri khawifu min sai rinda tsoratar da mutane fayattafiku yace anan malam yace in shedan yau na ba sai a samu haduwar abu biyu mashaqqatu su'ud ga wahala ta hawa saman dutsi wa qu'ud zalika al-mukhawif ala qillati sannan kuma ga kiran da shedan yake yana tsoratar da mutane da wanne mutum zai yi bancin wannan sai ce wa da'fu azimatu sa'if wani yace daga karshe shedan sai ya samu ya raunana ƙarhin niyyar mutum da mutum ya zo da kuzari kuzari aka nuna mashi abin sai ya ce kai ashe abin babba ne bar dai mu dan wasa ɗan uwa so nake mukalli mutumin da ya saba zuwa karatun sati a masallaci bayan magariba da isha ya dora ma kanshi zai ringa zuwa darasi a sati ana darasi yace to zan ringa zuwa so biyar insha Allah biyar innan da ni za a yi su nan ana muwaddatan ana gulugul maramtan ana riyadus salihin can ana yin kitabut tauhid can kuma wancan masallacin an sa littafin sira zan ringa yin darasi guda biyar a sati insha Allah da ni za a fara din zaka ne to daga ya fara shikenan an yi sati daya an yi da shi sati na biyu an yi da shi sati na uku sai shaidan ya ce mishi kai yau ciwon kai kake in ka tai wajen wa'azin nan daga an fara sai ka ji kamar tara tsiyayya dan zamana ka huta gobe ka ji ai abin da za a yi ma kamar ka taɓa ji a wani wa'azi an wani kenan sai ka tafi gaba sai ka ji mutum ya ce an ce kai ya akai wa'azin ka ai ce wallahi ban ji ba daɗi ne ban da lafiya shi kuma shaidan ne mishi wadewa ya dauka yanzu satin ya ƙara kewayewa sai ce kai satin da ya wuce ya dama baka kai ba an maka nisa to kuma yanzu ga wani uzuri ya fito bari sai ka haɗa biyu kafin sati ya kewayo ka samu ka je ka yi ratirafi a wani waje sai ka isko su a haka nan sai ka ga wannan kwanan guda da yana zuwa kwana biyar ya koma huɗu ana nan cikin waɗannan ya ka samu ya gaftare da kyan za ka samu ya tsira da guda a sati da ƙarshe da biyar yake zuwa yanzu ko maɗaita me yasa saboda hanya ce mai wahala ya haro sai ya tsira sai ya zamanto da ƙarshe ya komo haka mutum da yake yin ƙiyamul layl da ya dora makanshi ƙiyamul layl aƙalla a sati ya yi so ɗaya raka'a goma yau da gobe in bai ya ƙi zuce shi ba sai ka ga da yana raka'a goma yanzu aka waye gari biyu yake yi ita ma da kyal wata ran ya mance wata ran ya sa rebe yana ya kashe barci ya ɗauke shi to irin haka ne misalin da malamin yake so ya faɗi mana sai ya ce fayatawalladu min dalikal inqita war ruju wannan abin da shaidan yake yi zai haifar da tsayuwa a maimakon a isa sai a tsaya war ruju kai a maimakon ma a tsaya a inda ake sai a komo baya sai ya ce wal ma'sumu man asamahullah amma kiyayeye shine wanda Allah subhanahu wataala ya kiyaye Allah ya kiyaye sai ya ce wa kullama raqiya sa'ir fi zalikal jabal yace kuma abun ban mamakin shine duk lokacin da mai tahiyya ya ƙara nisa akan wannan dutsen ishtadda bihi siyawul qati wannan shaydan sai ya ƙara mishi razanar da shi so da yawa ma yanzu misali hanyar da ake bi kwanakin baka ce tana da matsala hanyar Kaduna zuwa Abuja wanda ake sace mutane ai akwai wanda suke yin tawakkali sai mi tawakkali mu yi kai kana mutane suna ni na taɓa biyo ta addini lokacin da abun ya danyi tsanani in za ku tayi an gama ku da sojoji amma tsakani da Allah da Annabi tunda muka shigo hanyar har muka iso Kaduna ba wanda ya ce uffa kilometer da yawa ne ko magana ba wani shofar ya tsoratin mu a tsoraci daga mai karatun Qur'ani ne mai salatin Annabi saboda an tsorata kowa zuciyar shi tana mishi wahayi daban-daban wani ya ce ka aje a sacin wani ya ce ka zo a halimin wani ya ce ka aiki na kowa dai abin da zuciyar shi take yi mishi ba sai da aka shigo Kaduna tukwana mutane suka fara magana to kaga wani abu ne wanda shi din yake ma mutane wahayi da tsoratar da kai akan wani abu duk da cewa akwai wani abu guda cewa ba abin da zai same ka sai abin da Allah ya rubuta amma duk da wannan mutane suka mance da wannan saboda wani wahayi da shaidan zai ringa musu to shine yace wannan tsoratarwa za ta ƙara yawa a lokacin da mutum yake ƙara shiga daji saboda daji ne wanda an ce ana sace mutane kai yanzu ka fara shiga kana tsoro a lokacin da ka fara shiga dajin ka tsorata to yayin ka zo tsakiyar shi sai ka tsoron ya ƙaru shine abin da yake nufi sai ya ce fa iza qata'ahu wa balaga qullatahu sai ya ce amma in mutum ya jure ya bi wannan dutsen duk da wahalhalin shi da aka zano duk ya jure ya huce in ya isa kololuwar dutsen ya ce in kalabat tilkal mahawif kulluhunna amana duka wannan ababen tsoron za su rikida sai su zamanto aminci an ce duk wanda zai fita gefe ya je gegimi ba lalle bai sha kai kuma ga ka biyo hanya kana karanta atul kursiyyi kana addu'a in ka kana gama alhamdu da qulu wallahu duk baka sani ba ma kai dai tsoro kake Allah also kake Allah ya kubutar da to yanzu a daidai lokacin da ka plug a rubuta biyan beni a gegimi ya zaka ji a ranka zaka ji sanyi a ranka wannan alhamdulillah mu dai mun sha shine ya ce to in mutun ya isa kan wannan dutsen da ake magana wannan ababan tsoron da suke zuciya shi gaba sai su komo aminci wahina izin yashal sai yace lokacin nan kuma ai gangarawa za ta yi wahala tunda an hayo tudu ai gangarawa ba za ta zo da wahala ba sai yace wata zulu an fa awarit tariq dika wa'innan matsalolin da aka ambato na tsoro na karanya na kayoyuwa sai zaman to tari sai yace ka mun ga abubuwa amma dai mun sha sai yace wa yara tariqan wasi'an amiyan sai ya gani ga hanya nan mai fadi kuma amintatta saboda yanzu babu tsoro ko tare da shi yufdi bihi ilal manazil hanyar da za ta kai shi zuwa ga wato kololuwa ta matsayi wal manahil da kololuwar cimma matsaya tunda akwai abin da yake so yana so isani ga Allah subhanahu wataala yace wa alayhi al'alam ai a wannan gurin da zai je anan ne makamai din madaukaka suke wa fihi al-iqamatu qad'idat li rakbi ar-rahman kuma anan ne tsayuwa ta tabbata wanda aka tanadar da ita za tsaya gaban Allah subhanahu wataala ita ce ranar kiyama sai mutun ya dora zuciyar shi akan wannan misalin da malamin ya bada zuka misalin zuciya ne yake zuciya kullun umarnin da take maka sa'a ma Allah kullun tsoratar da kai take akan abin da aka ce na Allah ne mai kudi sai zuciyar shi ta tsoratar da shi in kana sadaka kudin karewa za su alhali a can Allah ya ce in mutun ya bada za a limka mashi alƙawali ne Allah shi kuma Allah bai saba alƙawali duk da wanga alƙawalin da Allah da muka sani amma mai kudi gani yake in ya bada za su kare kullun haka nan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mala'ika da Allah yake fitarwa kullun addu'a shi take Allah din mai bada ka mayar mashi kuma ba a taba samun wanda ya bada Allah bai mayar mashi amma me yasa a kullun muke yi a zuciyar mu mun bada za su kare saboda wani wa'ayi ne da shedan yake mana da wani kira yake mana a cikin zuciyar mu sai malam yake cewa fa bainal abdi wa bainas sa'adati wal fala to abin da yake tsakanin bawa da kuma tsira da kuma samun babban rabo quwwatun wa azima sai yace shine karfin zuciya da kuma karfin niyya da yunkuri in mutun ya yunkura ka yunkura kana so kai ibada to ka jajirce ka yunkura akan wannan abin da kake so kai wa sabri sa'ati sai kuma hakuri na dan lokaci duk abin da kake so kai in dai na aikin Allah ne to akwai wahala ɗan uwa dole sai ka jajirce yanzu zuwa masallaci na asuba abu ne wanda yake da wahala ga mutane ba kowa ba Allah yake yasa ne mai to amma in ka jajirce na dan lokaci abin ya bi jikinka to zaka gani ka mai da abin bakon yi ba hasali maza a gari maka ta sallar asubawa baka jin dadi sai kaga mutun cikin damuwa da sa tambaye shi lalle ce wallahi bai samu sallar asuba shi yasa ba kullun a cikin jami'i yake sallar asuba to hakuri ake so kai na dan lokaci daga baya dadin zai zo sai ce wa shuja'ati nafsi ana son kuma mutun ya nuna jarumta ta zuciya menene jarumta ta zuciya zuciyarka tana so ka ki sai ka ce a zuciya ki hakuri ne sai nayi wannan sai jarumi zai iya ce masa ciye shi a sai ce wasa batu qalbin ana so mutun ya samu tabbatuwar zuciya abinda kake so kai ka tabbata a zuciyarka cewa sai ka yi shi dirrim tsidin wahala sai ce wal fadlu biyadillah kuma da karshe in kai wannan falala tana a hannun Allah ne yu'tihi man yasha Allah yana ba wanda yaso wallahu zul fadl al azim Allah shine ma'abucin falala mai girma sai malam yace wa hadha al mathal wannan misalin da ibn al qayyim ya kawo yubayyinu lana hal al nafsi adan yana ƙara bayyana mana hali na zuciya wa annaha tahtaju min sahibiha ila ta'ahurin wa mu'alajatin wa mudawama ita zuciya a kullun tana so me ita ya ringa tabbatuwa akan gyaranta akan dawwama akan abin da yake so ya aiwatar sallah kake so ka ringa yi a cikin yawa to sai ka tabbatu ka ringa yin sallah a Turkiya in ban manta ba a kwanakin baya akwai gwamnatin Turkiya ta dora wata ka'ida amma ga yara kanana waɗanda basu balaga ba waɗanda basu wuce shekara 10 ba zuwa ƙasa cewa duk yaron da yayi sallah asuba 40 za a saya mishi bilo gwamnati za ta saya mishi bilo ta bashi sadaka sallah asuba yara suka hana uwayensu barci kai uwa baka da niyyar zuwa masallaci dole yaro zai ce baba a tashi a je sallah ka ce mishi in ka ce ka ce to bilu sai yomi kai baka niyyar zuwa mishi ba to gwamnati ta ce da shi in yi sallah 40 wallahi bayan wannan abin da aka yi yaran da yawa sun ci bilu amma daga nan yaran da suka miƙe sallah asuba a cikin jama'a Allah ya yi kadan ne suka bari to miye ne malamai sun ce galibin abin da kake so ka dawwama akan shi
in kai miki tsawon kwana 40 da wuya yake barin ka yabi jikinka kenan yanzu ka dage kai sallar asuba 40 wata guda da kwana 10 kalkayar da ka barta kai da a gida kai da cikin jama'a ra kwana 41 in da rebe kake sawa ra kwana na 41 insha Allah bai kasar kai da kanka zaka ka tashi ba wani rebe me yasa kakannin mu na da dirrimtsi din wahala in ka tashi ƙarfe 4 ladan yana kiran sallawar da ka tashi sai gansu na jan tabbasi wata da su tuni sun kare barci kuma yana gobe in dare su sun kare nasu yanzu zaman suke su yi lazumi ladan ya kiran sallawar suna nan suna ɗan nafilfilin su da ɗan addu'o'i da lazumin su ai sallar asuba su yi kuma in suka dawo ana dawowa daga masallaci sun huta waje an ta yi ziyara an ta yi agaida wani an ta yi wajen wani a ta wani ya rasu an ta yi sutura wani ya ta yi an ta yi wace su dan Allah yau muna iya wannan abu nan wati ya zaga yamma wai kare takwas kace wani ya shi wati ya taka yi ma'ana mu ba za mu zama to irin su to mine ne hakuri da dacewa da kuma juriya akan abu shine kawai suka yi mu yau mu kuma daga mun fara sai mu ji bin mu iyawa sai mu bari juriya ce take kawo wannan abu sai ce zuciya tana buƙatar wayannan ababen da gare mu sai ce fa illam yujahid habit tariqi shar'i wanda bai wato dora zuciyar shi akan tafarki wanda yake na shari'a ba wa yasbiru ala zalika kuma yayi hakuri akan hakanan tafallatat minhu wa dayyatu to wannan zuciyar za ta kubuce musu kuma za ta lalata mishi rayuwa domin ita zuciya in baka kiyaye ta ba to ita za ta kai ka tabaro ka domin a kullun innan nafsal ammaratun bisu ita rai tana umarnin mai ita ne da aikata abubuwan da ba su da kyau kinan dole sai ka ja in ka ja kuma tabbas ita ma za ta ja to so ake kai ka jawo ta ba ita ta ja ka ba wannan shine karshen wa'innan ka'idodi guda 10 da malam ya kawo a cikin wannan littafi mai albarka da ya kawo ka'idodi guda 10 da tsarkake zuciya muna fatan Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu da wa'innan ka'idodi kuma ya sa su zamanto hanyoyi ne da za su ƙara tsarkake mana zukata malam yayi khatima yayi conclusion a karshen littafin shi sai yake cewa wa ba'da ma taqaddama min bayani hadhihi alqawa'id malam yace bayan abin da ya gabata na ka'idodin nan da muka ambata guda 10 allati tu'inul abda ala tazkiyati nafsi wa inda zasu taimaki bawa ya tsarkake zuciyar shi wa tatihiriya ya kuma tsarkake ta zahara malam yace ay ya bayyana bi jala'in hajatun nafsi ila almuhasaba ya bayyana cewa lalle rai tana da tsananin buƙatuwa mai girma zuwa ga ta yi wa kanta bincike ma damat fi daril muhlati wal amal matakar tana cikin gidan duniya na jinkirtawa domin gidan duniya gidan jinkirtawa ne sai kai ta saban Allah Allah yana kallon ka yake alika jinkirta maka yake yi akwai ranar da zaka zo zaka yi bayani sai ce to lalle rai tana buƙatar ta tuhumi kanta ta yi wa kanta hisabi qabla an yaqifa al-insan bayna yaday Allah yawm al-qiyama kahin mutun yaje ya tsaya gaban Allah madaukakin sarki ranar al-qiyama tabbas kuma kowa zai tsaya sai ce wa kad ahmala islaha nafsihi wa kana sabab halaki in mutun ya tsaya kuma a daidai lokacin nan haƙiƙa lokaci ya kurace mishi ya lalata wato zuciyar shi bai gyara ta ba kuma wannan ya zamanto sababin halakar shi sai malam ya ce wa kad kana salafus salih magabatan kwarai sun kasance yuzakkirun nan nas suna tunatar da mutane wayusunahum bi darurati muhasabatin nafs kuma suna yi musu wasiya da cewa lalle lalle mutum wajibi ne yayi wa kanshi hisabi ka tuhumi kanka ka tuhumi zuciyarka wa islahiya kuma ka gyara ta qabla fawatil awan kahin lokaci ya wuce maka ma'ana a yanzu da kake rayuwar duniya yanzu ne lokacin da ya kamata ka tuhumi zuciyarka yanzu ne lokacin da ya kamata ka yi wa kanka hisabi abinda kake na daidai ka kara abinda kake ba daidai ba ka bar shi ka tuba wannan magabatan kwarai sun yi wasiya wannan wa hulul maniya kahin lokacin mutuwa ta tunkaro ka wa yahsunu fi khitab hadhihi ar-risala malam yace yana da kyau a ƙarshen wannan sako namu naqlu ba'd al-wasaya mu ciro muku wa'ansu daga cikin wasiyoyi allati ja'at anhum fi hadha al-bab wanda magabata suka yi a cikin wannan babi wa ala ra'si ha'ula'i al-khulafa al-arba'ati ar-rashidin malam yace daga cikin wasiyoyin da zamu kawo muku akwai wasiyoyin khalifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda 4 malam yake so yana so ya rihe mana littafin shi da wasiyoyin magabatan kwarai a ƙarƙashin sa akwai wasiyoyin khulafa guda 4 na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khulafa ar-rashidin wasiyoyin da suka yi mana mu bayan Allah da zamu zo bayan su cewa mutun ya cancanta yi wa kansa hisabi kafin ranar da Allah zai mishi wa wasiyoyi ne na farko yace qala al khalifatu rashid abubakar siddiq radiyallahu anhu abubakar siddiq shine khalifa na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abubakar siddiq Allah ya kare da gare shi yake cewa i'lamu ibadallah yace ya ku bayin Allah ku sani annakum taghduna wa taruhuna fi ajalin kada guyi ba ankum ilmu cewa lalle za ku ji wani ajali zai riske ku kuma tabbas za ku ji inda yake amma kada guyi ba ankum ilmu ilimin shi an doke muku ku sani ba ma'ana akwai wani ajali da zai zo riske mu gaba daya wani ajali ne shine ba a gaya mana ba yaushe ne malam anan Abubakar yana so yayi magana akan mutuwa ne kowa anan ya yarda yana da yakinin cewa zai mutu to amma yaushe kowa bai sani ba duwanda kake gani sun mutu a makwantai ba message ba aka musu aka ce to sauran ku sati daya a duniya a maka message a ce to irin da ke maka message din me gaka ta kare a ce a kwanakin ka sun kare a babu wannan kwatsam kawai daga ka mutu me ma'ana baka san ba yaushe ne ajalin shine yake cewa ku sani da cewa ajalin nan zai riske ku amma kuma ilimin shi bamu sani ba an doke mana Allah bai sanar da mutane ba yaushe ne za su mutu sai yace fa in istata'tum an tanqadiy al ajal wa antum fi amali Allah fafalu sai yace to tunda haka ne kuwa in kun iya wannan ajalin da aka rubuta muku za ku yi a duniya ya kare ya riske ku kuna cikin aikin Allah to ku yi nasiya shi ta farko kenan kai aikin Allah kada ka bari aikin Allah ya barka in ka yi shi wannan ajalin da aka fadi zai riske ka to in ya riske ka kana cikin aikin Allah to an samu abin kirki sai ce walan tastati'u zalika illa billah yace amma bari in gaya muku hakan ma ba zai yiwu ba sai tare da Allah me yake nufi ba zai yiwu ba ajali ya riske ka kana cikin bin Allah sai ka nemi taimakon Allah shi yasa a kullun ake so mutum ya nemi taimakon Allah wajen biyayya ga Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam dan aljanna ne Allah ya yi mishi gaba da baya amma a cikin addu'o'in shi na sallah wanda yake yi kullun sai ka jina Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya mai juya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addini annabi yana jin tsoron a waye gari ya huta daga addini in annabi yana jin tsoron haka to yaya mu da muke yin rayuwa yau shi yasa yace hakan ba zai yi ba sai da Allah sai ce fasabiu ila muhli ajalikum sai ce ku yi rigai cikin jinkirin da aka muku na ajalin a yanzu da kuke rayuwa jinkiri ne aka muku ku yi rigai qabla an tanqadiya ajalukum kahin ajalun ku ya kare fayaruddakum ila aswa'i amalikum sai a maida ku zuwa ga munanan ayyukan in kai munanan aiki yanzu ajalin ka ya riske ka abinda za a maido maka mummunan aikin da ka aikata saboda shine sakamakon da zaka iske a lahira sai ce fa inna aqwaman domin wasu daga cikin jama'a ja'alu ajalahum li ghairihim su sun sanya ajalin su ga wadansun su ne wannan su anfusahum sai suka mance kawunan su sune waɗanda suke yin rayuwa dan wasu duk abinda suke yi suna cin mutuncin mutane suna yi da wani sun ci mutuncin wani sun zalunci wani waɗannan mutanen ajalin su ne suka yi dan wasu saboda an tayi lahira za a kwato haƙin wa'incan da suka ci mutunci za a kwato haƙin wa'incan da suka zalunta a basu lada cikin sallar da suka yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambayi sahabbai yace shin kun san wane ne matsiyaci sahabbai suka ce a ai matsiyaci shine wanda ba shi da kobi annabi yace a matsiyaci shine wanda zai je lahira da dimbin lada yayi sallah a duniya yayi azumi a duniya yayi sadar da zumunci yayi zakka ga lada tilitili haka auna ma'aunin shi a samu lada yarin yayi zunubi amma in aka bincika bangaren daya ya zagi wanci a duniya da wancan zai wuce yayi gulmashi ya ci mutuncin wani ya tsaya cikin mutuncin wani ya zalunci wani to wa'innan mutanen da ya zalunta za su zo gaban Allah su kakkara su ce a huda musu haƙin su za a duba a duniya ka zalunce su ka cinye musu kudin al'umma ka danne ka irbi da ciki a lahira babu kudin da zaka biya su to ya zaka kenan annabi ce sai a dauko ladan shi sallar da kai a duniya da ita za a biya su kenan sallar da kai wa kama wayan su kama azumin da kai a duniya shi za a biya su annabi ya ce za a zo a yi ta biyan mutane da ayyukan shi na lahira wannan ladan da ya zo da su sai ya kare duka ba yi da biyan mutane ba mutane suna nan tsaye ga Allah eh an biya wannan yau ne zo ya ce Allah hadda ni ya zalunce ni sai a doka a bashi sai wani yazo sai ladan nashi ya kare kuma ga wasu nan alai jira suke a zakar in aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ladan shi ya kare yanzu in sun zo su da me za a biya su bashi da rada sai a komo su zunubin da suka yi a duniya sai su ce Allah ai mun saba maka muna da zunubi a rage mana kaya sai a rage cikin zunubin su kuma sai a dawo a lafta mashi annabi ya ce wannan shine matsiyaci to shine ana yake ishara akan sai ce wasu sun sanya ajarin su ga wa'ensu sai suka mance kawo nasu sune wa'innan mutanen sai ce fa anhaakum an takunu amsalam Abubakar ya ce ina hana ku kar ku zamanto irin su sai ce falwahal waha yace wannan kalma ce ta larabci abin da yake nihi da ita shine kamar to gaugawar ku gaugawar ku gaggauta ku gyara shi abin da yake nufi sai ce thumma naja naja wannan naja naja abin da yake nufi da ita shine ku yi gaugawa ku kubutar da kawunan ku yi gaugawa cikin abin da yake na alkhairi kuma ku yi gaugawa ku kubutar da kawunan sai ce fa inna wara'akum taliban hafisa ku san da cewa a bayanku ga wannan yana bin ku mai nema wanda yake da gaugawa sai ce murruhu sari'un yana da tsananin gudu kar ku yi tsammanin za ku tsere mishi duk inda kuka shiga yana nan yana biye da ku da gudu ba tsere mishi za ku yi ba sai ce ya'ani al-maut abin da yake nufi shine mutuwa kowa tana nan tana bin shi duk inda ka shiga bin ka take a ƙarshe kuma sai ta cin maka nan ma za ka yi tsere mata wannan ita ce nasiha ta sayyidina Abubakar nasiha ta biyu da malai kawace ce wa yaqulu khalifatu thani Umar ibn al-Khattab yanzu kuma sai wasiya ta Umar ibn al-Khattab shi mi yake cewa wasiya ta Umar ibn al-Khattab Umar ibn al-Khattab yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi wa kanku hisabi kafin a yi muku kowa ya san za a mishi hisabi ranar al-kiyama Umar yace to ka fara ma kanka kafin a maka kamar kai ne kake aikin mita ai aka yi tattara kuɗi za a yi balas sai ka ƙara zama ka tattara kuɗin ka lissawa su da kyau kayan ka kai ma DJ ka ji a samu matsala ko to shi ne yace ka fara ma kanka lissahi kafin kai Allah ya lissawa maka kuma wannan aikin da ya kasance yana ne an samu daga Umar ibn al-Khattab cewa kullun in yazo kwanci da dare kafin ya kwanta ya barci zama zai yi lissahi wai da asuba ta kullo yau har rana ta wada yanzu nazo kwanci dami dami ne na aiki kuma dami dami ne na saban Allah sai auna ya gani wanne ne yayi mai yawa wanne ne wanda yi dan kadan in ya gani yayi aikin Allah da yawa sai ya gode ma Allah kuskuren da yayi sai ya ce Allah ka gafarta mini sai ya kwanta yau mu in muka zo kwanci muna ma kanmu wannan lissafin sai ka samu ma wani shi saban Allah da yayi aikin ladan yawa amma ya zo kwanta lahiyar shi kai addu'a ma bai yi wajen kwanci Allah kai mu gobe kawai to Allah ya sauke yace ku yi ma kanku hisabi kafin a yi muku wazinu anfusakum qabla an tuzanu yace ku auna kanku kafin a auna ku sai ce wata zayyanu lil ardil akbar sai ce ku yi ado kafin ranar hoto na hoto ta girma mai girma ita ce ranar alkiyama ranar alkiyama ba ado bane ba aka ce ranar hoto na hoto ma'ana ka hoto cikin hotowa ta kasaita wanda zaka kubuta a gaban mutane to abin da yake nufi shine kama kanka ado da aikin lada ta yanda an hoto ranar hoto na hoto zaka fita baka cikin wanda za a shako a sasa cikin wuta sai ce yawma tu'raduna la takhfa minkum khafiya Allah madaukakin sarki ma ya faɗi wannan aya cikin suratul haqa yace ranar da za a fito ranar fito na fito la takhfa minkum khafiya babu wata abu wanda za a doye mu komai za a yi shi a gaban kowa hisabi tun daga mutanen farko har zuwa na ƙarshe a gaban kowa za a yi shi ɗaya bayan ɗaya za a fito shine yawma tubla sarair ranar da za a tona asirin kowa yanzu kai wani abu kana ganin tsakaninka ne da 'yan gidanku kuma tsakaninka ne da Allah a ɗaki daga kai sai ɗakin kai to ranar lahira za a haskowa a gaban kowa abin da kai in anan kana ganin ka sha to a can wataƙila ma anan in ka bayyana 'yan gidanku ne za su gani ko mutum uku to a lahira mutanen farko da na ƙarshe ne za su zo kuma za a hasko ka wani ɗan wani ga hisabin shi a hasko ka tsakaninka ne ƙasa ta ɗauki hoton abin in Allah ya tambaye ka ka ce ba a yi ba sai Allah ya liƙe bakin sai ce ƙasa gwado ƙasa za ta gwado ƙafa ta ce wallahi ni na je hannu ya ce ina nan da ni aka yi to ya za ka yi babu yanda za ka yi wannan ita ce nasiha ta Umar ibn al-Khattab sai khalifa na uku shine Usman shi ma mallan ya ka nasiha shi yake cewa yaqulu usman ibn affan radiyallahu anhu usman dan affan yake cewa shi kuma ga nasiha shi yake cewa ibni adam ya kai dan adam ilam ka sani anna malakal maut allazi wukila bika lam yazal yukhlifuka yace ka san da cewa mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta a gare ka har yanzu yana nan yana sabawa bai samun ka kai kana zaune dai kaga wani ya mutu in kuka tai kuka dawo daga makwantai bayan kwana uku sai ka ce wani ma ya mutu ai mala'ikan mutuwa ne zai doki ran to yana nan ma saba maka ne yake a maimakon ya doki ranka ya doki na kusa da kai ibn affan yake cewa ka san da cewa yana nan yana saba waya ta khatta ila gidanka yayi tsallaka wajen wuninka ga kanan yin sai tsallaka watakila ma wanda ya mutu daki da kuke kwana watakila ma shinwada ku daya da mala'ikan mutuwa yazo sai tsallake ka sai je gurin shi doki ran shi sai ce to ka san wanda wannan muz anta fi dunya tun kana duniya wa ka annahu kad takhabba ghayraka ilayka wa kasaraka to ka san da cewa fa lalle akwai yuwar wataran in yazo a maimakon yazo wurinka zai zo kana gani yau mutane suna mutuwa ko to wataran gurinka zai zo kai ne zaka mutu sai ce fa huz hidrak dan haka ka shirya shirinka tunda guri wasta'idda lahu kai tanadi wala taghfal kuma kada ka gafala fa innahu la yaghfalu anka saboda shi wannan wakilin na mutuwa babu yanda za a yi gafala da kanka iya nan jira yake lokacin ka kurmi ya doki bayya gafala babu wanda lokacin shi taba yi a ce mala'ikan mutuwa ya mance a shewa ne wani zai mutu dai Allah ya taba shi ce kai ya aka kamunci yau ne wani zai mutu a'a ana bada labarin wani daga cikin mutanen Annabi Sulaiman da yake tare a nan cikin gadon mulki yana tare da jama'a shi a fara sai mala'ikan mutuwa ya zo da mala'ikan mutuwa ya zo sai aka ce mishi a cikin wanda zaka doki ransa a yau akwai wani amma yanzu yana fada Sulaiman a zamani mutunan mala'ikan mutuwa da ya zo fada Sulaiman sai gaisa sai ga wannan mutunan da aka ce yau zai mutu gashi nan amma abin da ya bashi mamaki an ce mishi a can yankin Sham ne zai doki rayuwar tashi kuma sai ya isko shi a fada Sulaiman tahiya mai nisan kilometer dubunai sai abin ya bashi mamaki kuma yanzu rayuwar mintuna ya mutu mutunan kuma gashi nan a zaman a fada Sulaiman sai mala'ikan mutuwa yake mamaki to yanzu shi an ce mishi ga inda zai doki ran wannan mutunan kuma dole in aka ce ga inda zaka mutu sai ka je can shine Allah ya ce mata ji nafsun bi ayi ardin tamu mutun nan yake doke su a kai su mawar rashin lafiya yayin yin tansu mutu a can aka rubuta za su mutu wani lafiya shi lokaci to da Allah jama'a mun tai Kano to a hanyar Kano aka rubuta zai mutu a can yake jan cewa aksida da yazo fada Sulaiman isko mutunan shi kuma ya san da cewa a can wancan yankin zai doki ran shi sai ke mamaki cikin dan mutunan da yasu kuma shi saura duka minti ne yaushe zai zo ya tashi ya je har ya tansu ga mu a can ya doki ran shi to sai ya sallama mala'ika ne su bisa sa'a ma Allah umarni shi sai ya tashi ta yi can ya je inda aka ce zai doki ran wannan bawan Allah dan ya je ya doki ran amma mutum yana fara Sulaiman fitar shi ke da wuya mala'ika sai Annabi Sulaiman ya ce to za a je zai yi aiki za a je can wayan yankin Sham za a je a dauko mishi wani abu saboda haka iska ta doki mutum kaza ta tai da su wannan wajen saboda shi Sulaiman wali Sulaiman ar-riha Allah ya ce an sa hale mishi iska abin da yake Amurka muna nan a sai yaje din cikin kibtawa ido karim tsire ka bude tunan ta yanka ne sai ya ce to iska ta duki wannan mutanen ta kai su wannan wajen da za ka mishi wannan sa cikin kibtawa da bismillah aka tahi da wannan mutunan gurin mala'ikan mutuwa na isa sai ga wannan mutunan ne bari a fada Sulaiman sai ce lalle sarki ya tabbata ga Allah ashe dai anan inda aka ci zan doki ran shi anan zai mutu to shi ne mutuwa ba ta kaucewa daga barin dan adam kullun bibiye shi take kenan mutun sai ya shirya mata kahin ta riske shi sai yake cewa wa alam ibni adam ya kai dan adam ka sani in ghafalta an nafsika in ka ghafala daga kanka fa wa lam tasta'idda laha baka shirya wannan mutuwa ba lam yasta'idda laha gairaka ba wanda zai zo shirya ma mutuwa ka kai ita mutuwa ka kai zaka shirya mata ba za a ce ba wannan mallan sani ne kuma ga mallan abdu to shi mallan sani bai shirya mutuwa shi bari mallan abdu ya shirya mutuwa mallan sani ba zai yi ba mallan sani kai zaka shirya mutuwar ka shi ma mallan abdu ya shirya mutuwar shi saboda kowa kabarin shi daban kuma kowa ya saba shirya sai ce wala budda min liqa illa azal kuma ba makawa sai an ji an gamu da Allah tabbas sai an yi ko mahaukaci ya yarda sai ya mutu ballantana mai hankali fa khuz li nafsika wala takilha ila ghayrika sai ce to saboda haka kama kanka shiri kakkame ka zuciyarka ga wani kace shi zai shirya maka lahira shiri ake mata wannan shine nasiha ta Uthman bin Affan sai nasiha ta gaba nasiha ta Ali bin Abi Talib wannan nasiha tana da matukar girma al-khalifa Ali bin Abi Talib yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane inna akhwafa ma akhafu alaykum qul al-amal mafi girman abin da nake ji ya muku tsoro shine dogon guri wannan kuma shi ya kashe mu a yau kowa dogon guri gare yana samun dan kadan ba zai gode ma Allah ya ce kai dai yawuwa yi a hankali kullun haka ake wadi da wuya ka ce mutum ya ne ce lahiya lau kai dai bari abubuwa sai a hankali kuma wallahi ka tambaye shi me matsala sai ka gani kai ka ma yi shi matsala amma ki ce sai a hankali saboda dogon guri na dan adam Ali bin Abi Talib yace to wannan abin shi yake ji mara tsoro sai ce wattiba'ul hawa da kuma bin san zuciya mutane da yawa san zuciyar su shi yake halaka su shi yasa yace da bin san zuciya sai ce fa amma qulul amal abin nisa nake ji muku tsoran dogon guri fayuzil akhirah saboda dogon guri yana sa mutun ya mance lahira insha Allah ka gane Allah a koni yili da nasiye ne anan wajen tsoran so nake in mushi hawa uku daga ya samu kudi in aka samu riba jikka 150 miliyan 150 sai ce ka san gini nake hawa uku nake a tai a sotan in siminti gurin shi kenan ya yi da wannan gini sai ce to alhamdulillah muna da asiti sai surat so muke kuma mu samu a jakshira can ma haije yana cikin wannan dogon gurin bai sani ba ya manje da mutuwa shadak kwatsam yana buɗe ido ga mala'ikan mutuwa yanzu duniya shi mala'ikan mutuwa da kun yi ido hudu ta kare ma ba kai ba duniya tayya za kai bai zo waya kama ziyara wai dan ku gaisa ta yi shi a daga yazo sai ka to kaga shi yasa yace dogon guri yana mantar da lahira abu na biyu bin san rai sai yace ita kuma bin san rai fayudillu anil haqq yana batar da mutun ya nu ya kautar da shi daga bin gaskiya duk wanda ya bi san ran shi galibi zaka ga ya bar gaskiya mutun nawa ne ake faɗi musu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza sai ya ce a ku dai kawai ku je ku yi izalan haka ake wani ana maka magana annabi kana yi izala dan uwa mutun nawa ne aka ce musu annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah haka haka yake sallah har ya mutu in zai yi sallah haka mun ji isallaka aka ba matsala malume sun ce in kai sallaka tayi amma kakka kuskura ka furta wani abu na san rai akan wannan abin sai kaga mutum ya ce maka to ya zai an kai Imam Malik ilimi a yo ya zai kana nin kakannin mu dubba sirra sallah ko wannan yan zamanin kaga ya biyo magana akan magana annabi san rai yabi in yabi san rai yau da gobe wannan mutumin sai an waye gari yana maida magana annabi za a ce mishi annabi ya ce a'a saboda yabi san rai sirri yana sa mutum ya kauce daga hanya ta gaskiya shi yasa wannan bawoshi yace daga kin gaskiya sai bata wannan kaida ce Ali bin Abi Talib yace ala kushurara inna dunya kad wallat mudbira ita duniya wanda kuke gani a shirye take ta riga ta fara juya baya ta tattara kayan ta nata Ali bin Abi Talib ya rayu a karni 1400 baya shi yake cewa tun a wancan lokacin duniya ta tattara kayan ta juya baya to mu da muke rayuwa yau mu kuma yayi mu ce duniya ta yi in a wancan lokacin ta shirya ta ba mu baya to yau kuma mi take mu yayi mu ce nan da mu ne za ta yi kawai ta wuce ko sai ce wal akhiratu muqbila ita kuma lahira ta gabato tun a wancan lokacin lahira ta gabato to muke na tsinin ne muke kawai rimtsi ido zaka ka buɗe kaga an zo kiyama annabi sallallahu alaihi wasallama yace ana wal qiyamatu ka hatain annabi daga ya tsohon shi haka yace da ni da aiko ni da Allah yayi a matsayin manzo da rana alkiyama kamar wannan yatsin biyu ne ya tsawon sa yake ya bambancin tawari da tabi dan kadan ne wai da aiko annabi kenan da lahira yau da aka aiko annabi shekara nan 2400 to kenan daga nan zawa nan an yi shekara 2000 yanzu na tai saura duniya ta zo karshe ba abin da ya mata saura sai yace wali kulli wahid minhuma banun amma ku san da cewa kowanne daga cikin biyun nan tana da ayya Ali bin Abi Talib yake cewa fakunu min abna'il akhirah ku kasance daga ayya na lahira wala takunu min abna'id dunya kada ku kasance daga ayya na duniya wasiya shikenan sai yace fa innal yawma amalun wala hisab domin yau da muke yin rayuwa lokaci ne na aiki amma babu hisabi aiki ne babu hisabi zaka je sallah shikenan in ka tayi sallah ba wanda zai ce maka ya ne sallar da kai gaji ka goma ah zaka je kai zina ka saba ma Allah ba wanda zai biyo kai ce ah zinar da kai za maka bulala 500 ah za mu kai ka gidan kaso ariya ka kwana uku zaka je kai ta zinar ta ka wuto zaka je kai ta sallar ka ka wuto ka bi Allah ka shiga sha'aninka kai zama Allah ka shiga sha'aninka saboda yanzu lokacin aiki ne babu hisabi sai ya ce wa gadan amma gobe ba gobe taral alhamishi bike ne gobe ta kiyama sai ce hisabun wana abad sakamako ne amma babu aiki duk wanda kafar ta sa ta shiga lahira ta shiga kiyama zancen ya aiki bai taso ba duk wata sallah ka kai ta tun anan duk wani saban Allah ka yi shi anan aka ta yi lahira babu aiki anan kawai magana sakamakon aikin da kai a duniya ne zai zo wannan ita ce nasiha ta Ali bin Abi Talib nasiha ta gaba mallan da ya kawo sai ka mana nasiha Hasan al-Basri Hasan al-Basri shine ake lissa daga cikin shugabanni na tabi'ai wanda suka biyo bayan sahabbai Hasan al-Basri Allah ya jikin shi da rahama yake cewa al-mu'minu qawwamun ala nafsi mu'mini shine mai jagorancin zuciyarshi kalka bari zuciyarka ce za ta jagorance ka a kai ka zamanto kai ne zaka jagorance ka yuhasibu nafsahu mu'mini yakan ma kanshi hisabi wa innama khaffa al-hisabu yawm al-qiyamati ala qawmin hasabu anfusahum fi dunya sai yace yo ai hisabi yakan zawa mai sauki a ranar lahira ranar alkiyama ga mutanen da suka yi wa kansu hisabi tun a duniya in dai kana ma kanka hisabi a duniya kana tana lahira to insha Allah wannan tayi lahira hisabin ka zai zo da sauki sai yace wa inna ma shaqqal hisab kuma hisabi yakan zamanto mai tsanani ne yawm alkiyamati ranar alkiyama ala qawmin ga wa'ansu mutane akhazu hadhal amra min ghairi muhasaba suka yi rayuwarsu a duniya ba tare da yin lissahi ba da yi makansu hisabi yanzu kai kana maka kanka hisabi kana lissahi ayyukan lada nawa kake yi wataƙila sai ka gani ka ayyukan lada na sun yi karamci bari in ƙara ma'ana kana dai gyarawa ke amma in kawai haka kake ta yi a sakaka insha Allah in ka tai lahira zaka gaba daidai ba shine yake nifi in kama kanka hisabi a duniya a lahira hisabin ka zai zo da sauki in ka dauki al'amarin sakaka a lahira hisabin ka zai zo da wahala wanda kuma hisabin shi wahala a lahira ai akwai matsala Allah madaukakin sarki ya kare Ibn Maymun mallan ya kawo magana da Ibn Maymun Ibn Mihran Allah madaukakin sarki ya kanshi yake cewa la yakunu al'abdu taqiyan hatta yakuna li nafsihi ashadda muhasabatan min ash-shariki li shariki sai yace ai mutum ba zai zama to ba mai tsananin tsoron Allah har sai ya kasance yana ma kanshi tsananin hisabi tsananin bincike sama da binciken da abokin zama yake yi wa dan uwan shi abokin zama in kuna zamani da kai da abokin aikin ka kai ne DJ ka sa mutane a harkar kuɗi musamman harkar kuɗi sai ka wakilta su kai ne mai gida oga su kuma nan yaran ka ne yanzu in ka zo amsar balas ya ne kawai daga ya baka ya kasa Aliyu to madalla an gode Allah Allah saka da Aliyu bincike kai in aka bincika ma wataƙila mai ka samu na'ura mai auna fobi duk da kallisawa yin sai ka dora su to bari mu gani na kirki ne ko akwai ta banza kididdiga kake ho sai ce to ai mutum ba zai zamanto ba mai jin tsoron Allah matuƙa sai ya kasance yana ma kanshi kididdiga ta kirki ba alkadan ba ka ringa ma kanka kididdiga da kanka minai na kyautata abin da ne na yi abin kirki na yi abin kwari sai yake cewa waye ta akadu lala kahin nan yace wali haza qila shi yace saboda wannan ne ma aka ce annafsu kashrikil hawwan rai ga mutun abin da take kamar abokin zama mahaici kuna zaune da mutum ka san sare ha'inta kai ke yi a da yana ha'inta ka baka sani me yin sai ka gano to yanzu da ka gano ne ha'inta ka wani irin zama zaka ci gaba da shi zaka ci gaba da zama da shi ne amma kana lura da shi duk takun shi kana sani dan saboda kada ya ƙara cutarka kada ya ƙara ha'inta ka musamman aka ce a wannan mutumin banza ne kai da baka sani ba ka saki jiki da shi yanzu ka gano mutumin banza ne daga yanzu da ka gano mutumin banza ne zaka ci gaba da sakin jiki da shi ba zai yi ba yace illam tuhasibu zawa malika in baka kula da shi ba zai kwashe maka dukiyarka ko ba haka bane ba an ce a wani barawo ne ya sato sallan wanda ya sato injin wani kai kuma tare kuke kwana da shi gida guda to yaya za ku zama da shi ai za ku zama da shi kana lura da shi duk motsin shi ba za ka bari ya kubce maka ba dan saboda ka aje ta duro akan ka na abu da ka kawo shi ma dai ya rarrabe to shi ne yace to haka rai yake ka dauki ranka a matsayin wannan abokin zama mai ha'inci duk abin da ranka zai fito da shi ka zamana ka lissafa tana gyara ka ko ba ta gyara in tana gyara ka sai ka bi aji in ba ta gyara ka to rai ka yi hakuri ba aye ba kawai ka tai akan wannan ka'ida insha Allah za ka samu tsira sai mallaci ce waye ta'akkadu hazal maqamu fi hazal azmi sai ce ai wannan musallan da suka bada da wannan matsayin yana tabbatuwa a cikin wannan zamanin da muke rayuwa allati kathurat fiha alfitan wadda fitintunu suka yawa wassawarif anil khair da ababan da suke kauce mutun daga alkhairi yanzu in akwai lokacin da mutun ya kamata ya maka kan shi hisabi akwai wani lokacin da ya kamata ya maka kan shi hisabi kamar wannan zamanin da muke ciki wani irin zamani da muke ciki mallan wanda alkhairi suka yi karamci wani abu ne zai shigo sabo ne amma in ya shigo mutane hissin yanda suke suka lankwasa shi suka dora shi akan saban Allah ko da abin na alkhairi ne zai gani an juya shi ya rikice ya zama na saban Allah duk abin ne ya shigo wanda mutane ba su san shi ba sai ka gani akwai ɗan adam wanda Allah ya ba su basira wajen yanda sarri za a sarrafa abubuwa su zama toyen saban Allah wannan zamanin haka muke a cikin shi an hudo lakwal dan ai ilimi yara su je su samu ilimin da ba su samu na boko sai aka mai da lakwal matattara ta badala an yi biro biro dan saboda aiki da tahiyar da kasa sai aka mai da biro biro wajen cin hanci da rashawa ma'ana zamani ne komi komi a lalace yake sai mutum ya taka tsan kware da gaske yanzu hatta da masallatai da ake yi a cikin unguwanni masallatai sun zamanto malaba ta malalata an sha kawo mutane sun shiga masallaci suna shan kwaya an sha kawo mutane sun shiga masallaci sun yi sata mikro in masallaci bai tsira ba masallaci wurin ibada ne ko sun rikida shi sun maida shi wajen saban Allah to da za su yi sata da takai ta kawo mai yanzu zamanin da muke cikin masallatan juma'a birgin da aka kewaye masallacin yunwa shi suke bi da dare suna bambarewa suna tsaya wannan wani irin zamani ne muke ciki makwantai bai tsira ba yanzu dai kwana ana ajiyar makwantai wangana na unwala ko wallahi wannan katanga da take tsakanin fogaso da makwantai ita suka ringa balle birgin suna tsira wanda ya cire birgin makwantai ya tsira wace irin zuciya ce gare shi inda za a kai ka gobe a maka hisabi can za ka je ka yi sata ma'ana zai ce ka ta yi ƙarshen ƙiƙashewa ne wannan zamanin shi ne muke rayuwa to lalle wannan zamanin shi ne ya fi dacewa mutum ya ma kanshi hisabi kuma ya ma kanshi da zuciya shi ƙididdiga ta kirki fulakko yau ƙara wannan ne sun ba da kuɗi to ba ga irin tawa zamani ne muke ciki ma da yace azumatu shuru sharruka sun yi girma da yawa a cikin al'umma allati tusawwilul batila lin nufus wa tuzayyinuhu la al'amurra ne suka shigo waɗanda suke zayyana suke kawatar da wato abin da yake mara kyau ga zukata duk abin da yake mara kyau sai ya gani abin yana burge ka yana dan burge ka yanzu tsakani da Allah da annabi wanda TikTok da shigo da ba matasa bane suke abin su da yara da mata wallahi al'azim yanzu yana da wahala ka gani lattijo wanda yake da Android bai dan lekawa TikTok wannan meshi me kake wai dan mu dan leka mu dan galaba ru dai Allah ya dauke ki sarki ya kiyaye to mala yace wa qadkan al imam abdullah ibn mubarak ibn al mubarak yi daga cikin tabi ai Allah ya jikan shi yake cewa wa huwa min jillati ulama al tabiin shi wannan ibn al mubarak yana daga cikin manyan malaman tabi'ai yaqulu an zamani yayi wata magana tun a zamanin shi lokacin tabi'ai fa karni na biyu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada yace inna salihin fi ma madha kanat anfusuhum tuwatihim ala al khair afwa sai yace magabata ada da suna raye lokacin su zukatan su kawai banda alkhairi ba abin da suke kawo musu a ciki sai yace wa inna anfusana amma mu zukatan la takadu tuwatina illa kurhi ba abin da take kawo mana sai abin ki fayan bagila na annukriha yace ya dace mu mu ki wannan abin da zukatan mu suka ka me yasa mallan ya kawo wannan magana ga tambaya nan ya yace fa kaifal halu fi zamani to yaya halin yake a wannan zamanin da muke ciki wai wa shi tabi'i ne yace wai a lokacin shi ne ya kalli zamanin shi sai yace gaskiya akwai matsala mutanen da mutanen kware ne zuciye su da alkhairi kade take kawo musu yace amma wannan zamanin namu zuciyen mu kawai abun banza take kawo mana abinki yace ya kamata mu ma muki abin da take kawo mana tun a lokacin tabi'i wa jama'a to mu a yau kenan mun kalli zamanin mu mi zamu ci shi abin da malaki tambaya sai malin yace nas'alu Allah ta'ala bi asma'il husna muna roƙon Allah da sunayen shi waɗanda suke masu kyau wa sifatihi al'ulya da sifofin shi madaukaka an yusliha lana dinana ya gyara mana addinin alladhi huwa ismatu amrina wanda wannan addini shine kariyan al'amarin ba ka da wani abu da zai kare maka al'amarin ka sama da addini sai kace eh mallan yace to muna roƙon Allah da sunayen shi da sifofin shi ya gyara mana addinin wa an yusliha lana dunyana allati fiha ma'ashina ya gyara mana duniyar mu wanda a cikin ta rayuwar mu take wa an yusliha lana akhiratana allati fiha ma'adina ya gyara mana lahirin mu wanda a can ne sakamakon mu makoman mu take wa an yaj'ala alhayata ziyadatan lana fi kulli khair ya sa duka karin rayuwar da zamu samu a waye gari yau muna alhamis mutun ya kai alhamishi kari ne a cikin rayuwar shi mallan yace muna roƙon Allah ya sa karin da zai zo a cikin rayuwar mu zaman to cikin alkhairi wal maut rahatan lana min kulli shar muna roƙon Allah in mun mutu Allah ya sa mutuwa ta zaman to hutu ne a gare mu daga kowane sharri domin in sharri yayi yawa za a kai wani lokaci da mutun zai ringa fatan gwarin mutu yanzu misali annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi ya ishara akan cewa a ƙarshen zamani za a waye gari mutum daya daga cikin al'umma yana tawallin al'amarin mata sama da 50 shi kadai amma ka wadi yayi samari sai ce kai masha Allah Allah kai mu lokacin ka ji wawa bai tunani ya kullo ba in dai aka gaya maka wannan kana tunani kana dariya a Allah kai mu lokacin mata 50 ni daya masha Allah wawa ne kai amma ka tambaye mai mata a yanzu shine za a ma wannan tambaye ka ji me zai ce tukana zaka tambaye mata dai ka ce to yayi ce ni dayan ma da an raba ta biyu a barmin rai to yaya kuma in suka kasance 50 malumai suka yi fasara wannan hadisin suka ce abin da ake nufi shine jagoranci duka wannan mata 50 in kalkashin kulawar mutum din ne suke kai zaka kula da cin su kai zaka kula da shan su waccan in zata arme kai ne waccan ta rabu da mijinta ana wada kai ne waccan kanwan mamaka ce waccan kakarka ce wannan dan uwan babanka ne duka mai kula da su kai ne na zaka sanar irin wannan zamanin ne in yazo fitintunu za su ƙara yawa cikin al'umma mutum ya rasa inda zai kare mai imani in yi zuciya ya ga kabari sai ce ina ma a ce ni ne a cikin kwance da na huta da wannan masiwa ta duniya an kusa zawwa lokacin nan yanzu mutum nawa ne suka ce da ma sun mutu tun a yanzu haikin tun kafin ma duje da yazo fitintunin su ƙara yawa ya ringa kiran mutane suna amsa mishi ya ringa tada da mutane daga kabari Allah madaukakin sarki ya sa mutuwa ta kasance hutu ne a gare mu da kowane sharri sai mallan yace Allahumma ati nufusana taqwa ya ubangiji ka bai wa zukatan mu tsantsar tsoron Allah wa zakkiha kuma ka tsarkake mana zukata anta khairu man zakkaha kai ne mafi alkhairin mai tsarkake zukata anta waliyuha wa maulaha kai ne mai jagoranci akan ta kuma kai ne wanda kake wato jujuya al'amuranta sai mallan yace wa sallallahu wa sallallahu ala nabiyyina muhammad ya ubangiji kai salati akan annabi muhammad wa ala alihi da kuma alayen shi wa sahbihi da sahabban shi wa sallam kuma kai aminci a gare su baki da dan uwa wannan shine karshen littafin ashru wasaya ashru qawaid fi tazkiyatin nafs kaidodi guda goma wanda suke da alaka da tsarkake zuciya muna fatan abinda muka faɗi a cikin wannan karatun littafi ya zamanto didi Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana abinda muka ji na alkhairi Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu da shi kuma addu'o'in da mallan yayi wanda yayi ta fata da mutane da waɗanda suka biyo magabata da alkhairi Allah ya sa muna daga ciki Allah subhanahu wataala ya sa wannan karatun da muka yi littafi ya zamanto shaida gare mu ranar kiyama sai in Allah ya kai mu kuma zuwa gaba insha Allah za mu duba mu gani littafin da ya kamata mu sa dan ci gaba da karatu dai insha Allah a wannan rana amma watakila abin ya dan doki ɗan satuttuka insha Allah dan za a yi nazari da committee masallaci sai mu gani wani littafi ne ya kamata ai kenan insha Allah dai a zawa yanzu wannan littafi kaman ina ga shine littafi na kusan uku ko hudu wanda aka yi insha Allah Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin ladan gabaki da subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh